sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 28 ga watan Agusta na shekarar 2021. A Najeriya, kwararru a harkar zamantakewa sun fara tsokaci kan ribar da kamfanin man fetur na kasar NNPC ya bayyana karan farko a cikin sama da shekara 40.
Yanzu banda an rena mana wayo an rena kasar nan da mutanen kasar nan a ce a kafa kamfani kamar NNPC shekara 40 da wani abu da suka wuce wai sai a yanzu ne ake fadin an ci ribar biliyan 200 da wani abu. To duk waɗannan shekarun da aka yi na bayan shuron kuɗaɗen da ake samu ina ake da su ne ake da su.
Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa a yau Asabar cewa farmaki ta sama da Amurka ta kai a jiya Juma'a akan kungiyar IS ta Afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar wasu muhimman mambobin kungiyar guda biyu. An kashe kusoshi guda biyu a kungiyar ISIS da aka auna kana wani guda ya jikata. Muna kuma da sanin cewa babu wata farar hula da ta mutu a harin, in ji kakakin Pentagon John Kirby yana faɗa wa taron manema labarai a yau Asabar. Kasa da sa'o'i 48 bayan mummunar fashewa a wajen filin saukan jiragen saman Kabul, sojojin Amurka sun maida martani da wani harin jirgi mara matuki a kan kungiyar ta IS Rashin Afghanistan da ake kira IS Khorasan ko kuma ISIS-K. Kungiyar ISIS-K ta dauki alhakin kai mummunan harin kunar bakin waken a gefen filin saukan jiragen sama na Kabul a shekaran jiya Alhamis, wanda ya kashe akalla 'yan Afghanistan 170 da kuma ma'aikatan sojan Amurka 13. Cibiyar sa ido akan guguwa ta ƙasa a Amurka ta faɗa a yau Asabar cewa ana sa ran mahaukaciyar guguwar Ida tana ƙara ƙarfi yayin da take kaɗowa zuwa arewa maso yamma ga kudu maso gabashin tekun Gulf ta Mexico. A jiya Juma'a mahaukaciyar guguwar ta zubar da ruwan sama a ƙasar Cuba, kana akwai yiwuwar afkawa jihar Louisiana da ke kudancin Amurka, yayin da ta kai matsayi na hudu a gobe Lahadi a cewar cibiyar. Aida ta rikide ta zama mahaukaciyar guguwa a jiya Juma'a tare da iska mai ƙarfi da ke saurin tafiyar kilomita 120 cikin sa'a guda kafin ta isa gabar tekun Cuba. Masu hasashen suna jin tsoron za ta iya ta'azzara zuwa iska mai tafiyar kilomita 193 a cikin sa'a guda kafin ta zuba a jihar Louisiana. Yau Asabar, ma'aikatar kiwon lafiyar Japan ta ce wasu mutane biyu da suka haura shekaru 30-30 sun mutu bayan sun karɓi allura na biyu na rigakafin COVID-19 da kamfanin Moderna ya yi. Jama'ai sun ce an musu allura ne a cikin rigakafin da aka dakatar da amfani da shi a ranar Alhamis biyu bayan ganin alamar lalacewa. Ma'aikatar ta ce ana gudanar da bincike akan musabbabin mutuwar da ta faru a farkon wannan wata. Tun da fari dai gwamnatin Japan da kamfanin Moderna sun ce babu wata matsala tattare da wannan rigakafi da aka dakatar da shi kada aka daina amfani da shi, sai dai hakan wani mataki ne na taka tsantsan. A Indiya kuma hukumomi sun ce an samu sama da kamuwa da coronavirus 46,700, adadi mafi yawa a cikin kusan watanni biyu, karuwar da ta faru biyu bayan wani buki a jihar Kerala da ke kudancin kasar. Kasar Indiya da ita ce ƙasa ta biyu a duniya da ta fi kowa yawan kamuwa da coronavirus da kuma mace-macen cutar bayan Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar, wani babban jami'in tsaron Iran ya zargi shugaban Amurka Joe Biden da yi wa Iran barazana da ta sabawa doka, inda ya ambato kalaman Biden cewa zai ɗauki wani mataki idan tattaunawar diflomasiyyar nukiliya ta ci tura. Faɗin ɗaukar wani mataki akan Iran yana zama barazana akan wata ƙasa ba bisa doka ba. Kana ya ce Iran tana da hurumin maida martani akan duk wani mataki da ke na a yanzu, in ji Ali Shamkhani, sakataren askarawan tsaron Iran a wani saƙon Twitter. Yana faɗa a wani saƙon Twitter. A jiya Juma'a, Biden ya faɗa wa Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett a fadarsa ta White House cewa ya fara sanya batun diflomasiyyar ne a farko, domin sake duban shirin nukiliyan Iran, amma idan tattaunawar ta ci tura, to fa zai koma ya duba wasu hanyoyi da bai ambata ba. Kwamitin sanya ido akan makamashin atomic na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a wani rahoto a watan da ya gabata cewa Iran tana ƙarawa uranium ɗinta ƙarfi cikin hanzari domin ƙera makamai, wani mataki da ya haifar da tankiya a yamma yayin da ɓangarori suka buƙaci sake duban tattaunawa akan shirin nukiliyar Tehran. A ƙarshe, ƙungiyar 'yan tawayin ƙasar Chadi da ta aikata wani mummunan ta'addanci a wannan shekara ta faɗa a jiya Juma'a cewa a shirye take ta shiga tattaunawar ƙasa da shugaban ƙasar na wucin gadi Muhammad Idris Deby yake shiryawa. Deby ya kwace mulkin ƙasar ne a cikin watan Afrilu bayan da aka kashe mahaifinsa tsohon shugaban ƙasa, yayin da ya kai wa sojojin ƙasar masu yaƙi da 'yan tawayen ziyara waɗanda suka tsallako da ƙasar Libya suke fafatawa da tsohon shugaban tsawon shekaru 30. Ƙungiyar 'yan tawayen da ke zaune a Libya da aka sani da suna FACT a taƙaice da ta ɗauki alhakin mutuwar Deby yanzu ta yi marhabi da shawarar da ɗansa ya kawo na komawa kan teburin tattaunawa da masu ruwa da tsaki, ciki har da ƙungiyoyin 'yan bindiga masu adawa.
To, a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, ƙwararru a fannin man fetur da masu ruwa da tsaki sun yi ba da matakin da kamfanin man fetur na ƙasar NNPC ya ɗauka na cika alƙawarin bayyana wa ƙasa halin da kamfanin yake ciki dangane da ribar da kamfanin ya samu tun da aka kafa shi, ribar wacce ta kai ta naira biliyan 287 ta shekarar 2020 ne kawai. To, sai dai masu ruwa da tsaki na ganin ba gwaninta a gwamnati ta yi ba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ci gaban rahoton.
Baya ga cikakken rahoto da kamfanin man fetur ya fitar bara da ya nuna irin matakan da yake ɗauka na gudanar da ayyukan samarwa a ƙasa kuɗaɗen shiga, wannan ribar naira biliyan 287 da kamfanin ya ce ya yi a shekara 2020 shi ne karin farko tun shekaru 44 da aka kafa kamfanin. Wannan ƙididdiga ya zo wa ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu Umar da mamaki, domin kuwa yana ganin akwai abin dubawa idan har iyakacin kuɗin da kamfanin ya samu kenan a matsayin riba tun da aka kafa shi.
Yanzu banda an rena mana wayo an rena ƙasar nan da mutanen ƙasar nan a ce a kafa kamfani kamar NNPC shekara 41 abu da suka wuce, wai sai a yanzu ne ake faɗin an ci riban biliyan 200 to duk waɗannan shekarun da aka yi na baya shuron kuɗaɗen da ake samu ina aka yi da su ne aka yi da su, ko ana nufin kawai kamfanin haka yake tafiya ba ko kuma da yake shiga sai dai fita? Wannan rashin gaskiya da babakire da wawura da ake a ƙasar nan abu yayi yawa. Duk duniya ba ƙasar da ake irin wannan sai Najeriya. Kayan gwamnati ya zama bola, ya zama kayan kowa ya zo ɗiba ya yi wuyar da ya ga dama yi wa da ƙasa ya tafi, wanda ka gama ana bincikensa mara uwa bakin murhu ne.
Amma ɗaya cikin membobin shugabannin gudanarwa na kamfanin NNPC Muhammad Lawal ya ce wannan abin yabo ne domin an samu sauyi ne a shugabanci.
Ai, tallaka ya gani a ƙasa bisa gaskiya, don duba duk ƙasashen da ke gawai gare mu, duk ƙasashen da ke suke gawai da Najeriya, Kamaru, Ghana, Benin, bawo mai sai litin mai ƙasa ga naira 300. Yau shekara nawa ba a zuwa gidan mai ana kwana 10 ba mai, ana kone motoci mutane na mutuwa. Ban taba ganin GMD wanda ya saddakar da ran shi ba da kuma lokacin shi akan tabbatar da NNPC ta zama abin ta zama yau. Yana ɗaya daga cikin mafi GMD da muka samu waɗanda suka taka babban rawa. In fact, Transparency International su sun ce gaskiya sun fahimce da female yake tafiya da harkokin shi suka zama partners na shi. World Bank da American Congress is on record duk sun yaba ma yadda NNPC take gudanar da harkokinta a buɗe ba tare da wani kumbiya-kumbiya ba.
Shi ma shugaban kamfanin NNPC Mele Kolokyari ya ce wannan nasara da aka samu yana nuni da cewa kamfanonin gwamnati na iya samun riba idan akwai shugabanci na kwarai.
Ba gaskiya ba ne a cewa kamfanoni da gwamnati take da hannu a ciki ba sai su yi aikin kwarai, kuma kullum dole su dinga yin asara. Ba gaskiya ba ne. Wannan halin da muka samu kanmu yau na alheri ya nuna cewa kamfanonin gwamnati da kansu suna iya su yi riba, ana yi ayyuka na alheri daga zaran babu cuta babu cutarwa.
Me kuke kokarin mai da hankali akai na ganin cewa wannan ribar ta ƙara yin yawa?
Abubuwa ne suna da yawa. Na farko dole ne ka canza yadda ake yin kasuwanci a kowane kamfani. Idan kaga zamani ta canza dole a canza.
Mele Kolo Kyari ya ce shugaba Muhammadu Buhari ya ba kamfanin umurni ya rika wallafa kuɗaɗe da ake sarrafawa akai-akai domin tabbatar da gaskiya akan yadda ake gudanar da kuɗaɗen jama'a. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah kuma da ƙarin haske kan wannan tambayar. Wai shin a duniya ƙasashe nawa ne muke da su? Daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga da Dan Azumi Dan Tata Bajoga. Yau za kuma aji maimaicin tambayar Usaini Isa daga Ndo Bamenda Jamhuriyar Kamaru mai cewa ina son sanin matsayin aikin soja. Menene hukuncin soja idan ya kashe mutum ko mutane da yawa? To shin wai su ma suna da wani laifi ne wurin Allah Ta'ala ko kuma babu? Haza wassalam. To idan Kawo Mai Ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga da Dan Azumi Dan Tata Bajoga da ma sauran masu sauraron mu dake son sanin ko kasashe nawa muke da su a duniya na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka a Adamawa Salisu Muhammad Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modubbu Adama dake Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda yace
wato in mutum ya yi tambaya kasashe nawa muke da su a duniya gaba daya, samun amsar wannan tambaya yana da wahala domin kowa da irin fahimtar da ya yi wa a duniya din gaba daya. Akwai wanda suka yi mara fahimta ta hanyar kasashen da suke buga ƙwallo na wasan ƙafa da aka saba da kuma na Olympic, ko kuma wanda suka yi mara fahimtar na international community a gagashin Majalisar Ɗinkin Duniya wato United Nations. So da kuma akwai wasu wurare da ba a san da zaman su ba a gargashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya yana da wahala ya bada ansa gaba gadi guda daya wanda zai gamsar da mutane. Amma duk da haka in an dauki tambayan za a duba muna da kasashe in ka lura gargashin Majalisar Ɗinkin Duniya wato United Nations Recognized Member State a duniya tana da kasashe guda 193 a shekaru baya, amma na shekaru kaɗan da suka wuce wato 2011 an samu ƙaruwar wata ƙasa guda ɗaya Afrika wato South Sudan. Da aka samu South Sudan yanzu muna da ƙasashe wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da su kuma su innan membobi ne na United Nations, ƙasashe wato guda 194. To da haka akwai wasu ƙasashe kuma da wanda Majalisar Ɗinkin Duniya bata amince da su gaba ɗaya ba, amma ta san da zama su. To irin waɗannan ba a irgan su a gargashin ƙasashe na duniya gaba daya a mahangar wato Majalisar Ɗinkin Duniya. Irin waɗannan ƙasashen suna nan kamar irin Vatican City da kuma Palestinian Authority. Wannan ƙasashe guda biyu suna gargashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya ta san da zaman su, amma ba a irgan su akan ƙasashe a duniya wanda suke da zama kansu. Farko ma dai menene ƙasa da kuma me ake nufi da ƙasa? Wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake bukata za a ce ƙasa ce na duniya wanda aka sani? Domin na farko ya kamata ta zama tana da territory, wato wannan na farko. Na biyu ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin, permanent mutane kenan suna zama a wannan wurin. Ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane. Na hudu ta zama tana da sovereignty, wato sovereignty ina wannan ƙasar tana da gwamnati, gwamnatin kuma tana da ƙarfin iko na fada a duniya, tana zuwa wasu ƙasashe tana abubuwa ta dawo, wato tana shiga treaty da wasu ƙasashe a duniya. Wannan abun guda hudu in ka ɗauka, wato territory, permanent population, government da kuma sovereignty. To wannan in wannan in wani wuri yana da wannan abubuwan guda hudu da muka irga, to za a ce mar ƙasashe a duniya. To wannan abun da aka samu guda hudun kawai an samu a ƙasashe guda 100 da 94 yanzu muke da su a ƙasa. To amma fa akwai wasu kasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga din nan. Wato suna nan kuma amma United Nations ta san da zaman su amma fa ba ta recognize nasu akan cewa su kasashe ne masu zaman kansu ba. Irin su Western Sahara da muke da shi a Africa, Kosovo a Europe, South Ossetia, Abkhazia da kuma Northern Cyprus. Wa'annan suna nan a duniya kowa ya san su amma fa kasashen ba wai suna zaman kansu independent state bane. To don haka a duniya gaba daya akwai irin wayannan dewa, in ka hada su dewa hakan nan zaka samu muna da kasashe kamar 240 a wani wuri, wani wuri kuma za a ce ma 211, wani wuri 206. Don haka amma fa wanda majalisar dinkin duniya kamar yadda na fara na gaya muku na farko, ita dai ta san kasashe 194 ne wanda ta san su suna aiki tare kuma ana tafiya tare. Bayan haka muna da abin da ake cewa continent, kowane continent tana da kasashen ta. Yanzu kun ga continent da tafi kowane wani continent da yawan kasashe, Africa ne na farko, muna da kasashe guda 54, da dai 53 ne wannan karin da aka samu na South Sudan da gara mana ya zama muna da kasashe guda 52. Sai ne wanda yake binta shine Europe, muna da guda 49. Sai Asia tana da 48, sannan North America guda 22, sai South America guda 12, sannan Australia guda 14. Wannan su ne kasashen da muke da su a duniya in an duba wanda United Nations ta recognize nasu da kuma waɗanda ma aka kara daga ciki wanda ake ce musu dependent state, ba sa zaman kansu, suna zama a ƙarƙashin wasu kasashe ne amma suna neman su zama ƙasan kansu. Gari bayani akan tambaya din akan jamhuriya, jamhuriya nawa muke da shi. Wato jamhuriya ina dai tsammanin masu tambaya suna nufin kasashen da suke zama demokradiyya. Wato akwai kasashen duniya da suke gabashin demokradiyya, akwai kuma da suke gabashin gargajiya, wato monarchical system of government. To a duk duniya muna da kasashen da suke wato republic, jamhuriya, wato wanda suke practicing demokradiyya da suke irin wannan gwamnati na zabe-zabe wanda ake yi. Muna da su guda 145. Sa'annan wanda suke irin rabi na demokradiyya, rabi kuma traditional system, muna da irin kasashe guda 39. Irin wannan kasashen suna nan a duniya, suna nan da yawa, sun kai 30, kamar yadda na gaya muku 39. Akwai kuma wanda suke practicing irin tafiyan absolute monarchy, wato gaba daya ita tafiyan din na monarchy ne. Wato suna nan guda 9. So in ka da gaba daya zaka samu gaba daya 194 za a sake samu. Wato irin kasashe da suka fi yawa dai wanda suke demokradiyya su suka fi yawa duniya 145 kamar yadda na gaya muku a farko. Sannan muna da wanda suke hada kashi biyu, akwai demokradiyya ciki, akwai kuma mulkin gargajiya 39, akwai wanda suke kuma na 30, wanda suke na gargajiyan gaba daya su ba sa hadawa ko da wanne, suna nan guda 9. Wato irin su kasashen Brunei yana daga ciki, da kuma Eswatini, duk wayannan suna absolute monarchy ne suke practicing. So ina fata mai amsa mai tambaya ya gamsu da wannan amsa da muka bashi.
kuma maimaicin ansar tambayar Malam Usaini Isa Ndok Jamhuriyar Kamaru kan ko shin soja da ya kashe mutum na da laifi musamman ma a wurin Allah. To da yake tambayar ta raja'a ga addini, wakilin muryar Amurka a Kamaru Garba Awwal ya tuntubi Sheikh Habu Umar Ali wanda ya ce:
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, da fatan kuna nan lafiya alhamdulillah. Ni ne Sheikh Abu Umar Ali wanda aka fi sani da Malam Bala a garin Baminda Kamaru. Masha Allah. Tambaya da aka yi game da hukuncin soja idan ya yi kisan kai, alal haƙiƙa malaman addini sun yi bayanin kisa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba. Idan soja ya kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi bisa laifin da ya yi, wanda shari'a tana ganin halaccin a kashe shi, wannan bai aibu ba, bai laifi ba. Amma idan mutumin bai cancanci a kashe shi ba, wannan laifi ne, kashe shi bai halatta ya kashe shi domin yana soja ba. To ya rage kuma idan ana hukunci ba irin na musulunci ba, ba da tsarin musulunci ba, a ƙarƙashin wannan tsarin wanda musulunci bai dada shi ba, wanda wani azzalimi yake nan a kai kuma yake umarni da zalunci, idan ya tilasta wa soja ya kisan kai, to shi wanda ya tilasta shi zai ɗauki nauyin haka, domin shi sojan ya zama yana matsayin wanda an ka tilastawa. To wannan shi ne hukuncin din. Amma kisan kai ala kulli halin abu ne wanda ya kamata ya taka tsantsan, a guji abin da zai zama haka, sai dai idan mutumin da ya kisan ya yi cancanci a kashe shi, wato mutumin da aka kashe ya cancanci a kashe shi, to wannan babu laifi, ana kashe shi saboda tabbatar da adalci a bayan kasa. Wallahu alam, wannan takaice kenan. Wa hadha wasa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adamawa da ke Yola, Najeriya, da Sheikh Habu Umar Ali a Jamhuriyar Kamaru, da wakilan muryar Amurka Salisu Muhammad Lado da Garba Awwal, da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai Allah ya kai mu makon goben.
To a gaida Ibrahim Garba. To kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan faifai, Allah. Wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
Ma'abota sha'anin wasan ƙwallon ƙafa na ci gaba da sharhi tare kuma da bayyana mamaki akan labarin bazata na komawar Cristiano Ronaldo tsohuwar ƙungiyarsa ta Manchester United ta Ingila. Yan kwanaki kalilan da suka gabata da labarin da ke yawo shine tattaunawar da Manchester City take yi da Ronaldo bayan kasa samun dan wasan Tottenham Harry Kane, wanda ma wasu rahotannin ke cewa an cimma daidaito. To sai dai kuma labarin ya canja a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, inda ma ake sa ran zai kammala gwajin lafiyar jikinsa a ƙarshen makon nan kafin ya rattaba hannu kan kwantiragin shekaru biyu da kungiyar ta United da za ta ci kuɗi £19,400,000. masu lura da sha'anin kwallon kafar Turai irin su Shehu Abdullahi Sakkwato suna ganin komawar ta Ronaldo a Manchester United zai kawo gagarumin sauyi ga kungiyar da ma gasar Premier ta Ingila.
Club din yanzu zai daukaka saboda kaga shi James da shi Pogba sun samu wa'anda suke samu kwallo sabanin da da ba su da irin wa'anda suke samu kwallo ko sun samu su kwallo ba za su iya cin gol din ba. Cristiano Ronaldo babban dan kwallo ne ba karamin dan kwallo bane. Cristiano Ronaldo yana canza team, yana iya canza team kuma kaga yazo ya isko manyan yan kwallo cikin wa'anda suna da su amma ba su da finishers. Amma yanzu kaga Cristiano Ronaldo yazo za su samu finishers. In Allah ya so manyu ana yi mata tunanin mata ci Champions League da ci kuma Premier League. Duk wasu yan kohuka nan ba a tunanin ba ta dauke su ba saboda tana da mutum wanda ka iya cin goal 50 ga season. So kaga ko da ma shi ne a matsala kawai mai cin gol ɗin ne to kaga a yadda ce da yanzu shi Cristiano Ronaldo akalla a gasar yana iya cin gol 50 ga league ko gol 40 in an ka buga league da shi pool yana lahiya lau bai ji mu ba insha Allah.
Kungiyar kwallon kafar Arsenal ta Ingila ta sha kashi karo na uku a jere a dukkanin wasanninta uku na gasar Premier ta bana bayan da a yau Manchester City ta lallasa ta da ci 5 da nema. Al'amura sun kara rincewa Arsenal din a minti na 35 na wasan sakamakon jan katin kura da aka baiwa dan wasan ta Granit Xhaka. Alhali City din na kan gaba da kwallaye biyu a lokacin lamarin ya kuma jefa kungiyar ta Arsenal a can karshen kasan teburin gasar ta Premier. Wannan ne kuma karon farko da Arsenal din ta sha kashi a dukkanin wasanninta uku na farko na gasar ta Premier tun daga shekarar 1954. Sakamakon wasan ya kuma kara saka shakku da ta baba kan makomar mai horar da 'yan wasan kungiyar Mikel Arteta wanda tun a karshen kakar wasannin da ta gabata yake zaman zulumi bayan da kungiyar ta kasa samun shiga cikin kungiyoyi hudu na saman teburin gasar Premier da za su fafata gasar zakarun Turai. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
To ba wallahi a takaice, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa a yau Asabar cewa farmaki ta sama da Amurka ta kai a jiya Juma'a akan kungiyar IS ta Afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar wasu muhimman mambobin kungiyar guda biyu. An kashe kusoshi guda biyu a kungiyar ISIS da aka auna kana wani guda ya jikata. Muna kuma da sanin cewa babu wata farar hula da ta mutu a harin, in ji kakakin Pentagon John Kirby yana faɗa wa taron manema labarai a yau Asabar. Cibiyar sa ido akan guguwa ta ƙasa a Amurka ta faɗa a yau Asabar cewa ana sa ran mahaukaciyar guguwar Aida tana ƙara ƙarfi yayin da take kaɗowa zuwa arewa maso yamma ga kudu maso gabashin tekun Gulf ta Mexico. A jiya Juma'a mahaukaciyar guguwar ta zubar da ruwan sama a ƙasar Cuba kana akwai yiwuwar afkawa jihar Louisiana da ke kudancin Amurka yayin da ta kai matsayi na hudu a gobe Lahadi a cewar cibiyar. Aida ta rikide ta zama mahaukaciyar guguwa a jiya Juma'a tare da iska mai ƙarfi da ke saurin tafiyar kilomita 120 cikin sa'a guda kafin ta isa gabar tekun Cuba. Yau Asabar ma'aikatar kiwon lafiyar Japan ta ce wasu mutane biyu da suka haura shekaru 30-30 sun mutu bayan sun karɓi allura na biyu na rigakafin COVID-19 da kamfanin Moderna ya yi. Jama'ai sun ce an musu allurar ne a cikin rigakafin da aka dakatar da amfani da shi a ranar Alhamis biyo bayan ganin alamar lalacewa. Ma'aikatar ta ce ana gudanar da bincike akan musabbabin mutuwar da ta faru a farkon wannan wata. Tun da fari dai gwamnatin Japan da kamfanin Moderna sun ce babu wata matsala tattare da wannan rigakafi da aka dakatar da shi kada aka daina amfani da shi, sai dai hakan wani mataki ne na taka tsantsan. A inda kuma hukumomi sun ce an samu sama da kamuwa da coronavirus 46,700 adadi mafi yawa a cikin kusan watanni biyu, karuwar da ta faru biyo bayan wani buki a jihar Kerala da ke kudancin kasar.
To ma sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya. Sai kuma anjima da Asuba, wasu abokanan aikin mu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Hail da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.